take shekara 10 a
cikin shirin wani shimne rafde a hekuilan marawilan da sumos tagga kwe da gwasta marta yodo itisabini wanalji egi sajo sawidin ya wayar tane to ne shur ne raf tagga su ni taggo shirin wa da lataf egi sajo wayudin mesh internet tagga su
shirin wa gasti tigi
gaskiya agga za ci digi arwa il madaratan ya gotini yalla ci zar talataf mazakan intara doga za e shur ne rafde da ne ala ka taggin to nak dal madako
ne greenest ti was de memos sirna
yodo da sabin ya samar ta inta daimosan isirin
da maddanin ille sanan shirwa
suwa da ta gada na hisa gululu ta
suwa di to gascido na fisa gululu da to gascido astganat in ken sat nak da cigan helsin dan ilmada to gori e shurne rafoy isnatmoran da gasan na bazdis urzu girinki egi silantana gala kon sindan mo sandu shachine ratia wiya zas do san mos na san sat muren urzu graninki wala diganat inyet na zagar ninki egi sorgya kena tafi ne sanat muren cidi da gala ka zagar ninki
tsakani da Allah suna dorawa aka
makami ta ku filosofum na gafiyanda
gaskiya riba ali albarka ba ta zani ba ba ai ba zani
dar to yakalan riba kin bana nuta na martin yalla ala fen garo karadu ko za gala kin la ta kai ninki da ummu sulle mud ko merza duba ninki agalak ta sindu sigaji da shirin wada garo real mustawzle won ta fagala idun sta kan na ci gaushaweni yalla ta yi dis albarka ta nun mer
ali albarka wankin kai an gode mishi mishi
ma mosna tan misalti shintina da shirwa
wahala tar
ci mukhatir tar ta mana ya inta da iban yodo egi sas garo sabini ta ga shirwa mu kwastare
kuntina maka wankin ka
daga shirwa ta garo sanat tumuron karat tumuron customer wa mini ta gara ta za ta gita doren fulan dibdin fulan nasna
a gaskiya mata su
tukure ta tagari chadoden inta da gin shirin nufus fil suntan inta da atahatun fa alga igmeli disnat makiddanat wala widin igminat alhaq nasna qasda
qasiya kanimi intin